أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. دكان بوديا ده يقول جرمار أوكا كنت بتجا الله أوكا سنسركي مكوا مكوميو ديسا كي هذا ما أشكمنا ما كرنتا سمعها الشيخ قلب قلك رحمه الله تعالى أشكمنا داري نجمع وندمكي إشرين دبقي جوات محرم هجرة 1444 وانه يديده 25 جواسا تقوص 222 ميلادية عند مكي كراس اللسان الألفية السيرة سال الإمام العراقي رحمه الله تعالى منا من سكين بيت تبكى النمو داجيو واسم نقري دهوتو ده نقري ده بيار وان ده مكسوما شرحين da kuma bayani game da sahabban da a cikin wannan baituka da kuma gudunmuwar da suka basuwa a cikin addinin musulunci. Inda al-Imam al-Iraqi yake cewa Uthman wa Zubayr wa Ibn Awf al-Hatu Sa'd aminu min khawfi id amanu bi da'wati as-Siddiq kadabnu maz'ud bi dhat-tariqi. وتم عثمان سيرنا عثمان بن عفان والزبير ده زبير بن العوام وابن عوف ده عبد الرحمن بن عوف طلحة ده كما طلحة بن عبيد الله سعد ده سعد بن أبي وقاص فأنا صحابي جبادي أن سؤمنوا من خوفي سن أمن تدكا أينهن ونسكورو لسكيجي iz amanu lokacin da suka yi imani saboda sun yi imani bid'ati siddiqi sun shigo musulunci ne ta hanyar karba kira na sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu kadabnu maz'ul hakana Usman ibn maz'ul bidat tariqi shi ma yana bisa wannan hanya ma'ana yana cikin waɗanda suka shigo musulunci ta hanyar sayyidina Abu Bakr Siddiq yana bayani akan cewa duk waɗannan sahabbai da muka ambaci sunayensu a cikin waɗannan baituka guda biyu sun karɓi musulunci ne ta hanyar sayyidina Abu Bakr Siddiq kuma suna cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. To a satin da ya gabata mun ɗan taɓa tarihin sayyidina Uthman bin Affan da Zubayr ibn al-Awwam, za mu shiga cikin tarihin Abdurrahman bin Awf sai lokaci ya muna halinsa. Saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu soma da waton bayani akan kissar ko tarihin Abdurrahman bin Awf wanda yake wabun Awfi. Wato shi ma Abdurrahman bin Awf yana cikin as-sabiqun al-awwaluna, yana cikin mutane guda takwas waɗanda suka musulunta tun farkon musulunci. Shi ne na takwas ko kuma cikin takwas, saboda ya musulunta ne a hannun sayyidina Abu Bakr Siddiq tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Darul Arqam. Saboda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa, to sai zamana wato suna samun tsangwama daga kafirin Makka Quraishawa, to sai suka samu wani gida wanda yake cikin lungu cikin kwarkwada, shine gidan Arqam bin Ajil Arqam. Sai suka kama kuya a ciki a farkon musulunci. To Abdurrahman bin Awf ya musulunta tun kafin a fara wato taruwa cikin wannan gida na Darul Arqam. Kuma Abdurrahman bin Awf yana cikin al-muhajirun al-awwalun, wanda dukkanin hijirar da ake yi a musulunci yayi hijira zuwa Habasha, waɗannan hijirorin guda biyu, kuma ya hijira zuwa garin Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya samu sharafin mu'ahad inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada zumuncin sa tare da Sa'd ibn Rabi'. Sa'd ibn Rabi' yana cikin al-Ansar, shi kuma Abdurrahman bin Auf yana cikin al-Muhajirun. To sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada zumunci tsakanin su, wannan zumuncin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada tsakanin sahabbai lokacin da aka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina, wanda shi Sa'd ibn Rabi' shine cikin manya-manyan wato al-Ansar, shine cikin nuqaba waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su a cikin bai'atul aqaba. Shine shahararren sahabin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mu'ahati da shi da Abdurrahman bin Auf, yake ce ma Abdurrahman bin Auf, ka zo zan ainihin ina da mata biyu, zaka zabi wanda kake so cikin su, zan saka ma wanda an mahi kyau daga cikin su ka aura, sannan zan raba dukiya ta kashi biyu in baka rabi, saboda dai tsananin zumunci wato wanda a tsakanin sahabbai Muhajirin da Ansar, wanda Abdurrahman bin Auf a bangaren sa shi kuma ya nuna maka karanci, yace amma dai matanka ka rike abinka kakka saki ko daya game da abin da ya shahidu kiya, kuma ni da ma dan kasuwa ne kawai ka gwada ni kasuwa, ina roƙon Allah ya sa ma albarka ga iyalinka, ni dai kai ne kasuwa kawai ka gwada ni yadda ake inda ake kasuwanci, dama shi Abdurrahman bin Auf dan kasuwa ne. Abdurrahman bin Auf wato radiyallahu ta'ala anhu ya halarci dukkanin almashahid, duk wani yaki da ake zuwa ya zo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaƙin Uhud, Abdurrahman bin Auf ya nuna bajinta da jarunta a cikin yaƙin Uhud, inda an yi mai miki fiye da 20 tsakanin Sara da Suka da Halbi da Kibiya, an yi mai miyaku da yawa har ma sai da ƙafarsa ta kama gurmunta saboda raunukan da aka yi masa, aka karan masa da haurin gaba ya koma Ahtam wawulo wanda bai da haurin gaba. Akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi jagoranci ya zama ka'idul jaish, komanda na yaki, karkashin sa akwai sojoji kusan 700 waɗanda suka tafi yakin Daumatul Jandal tare da su. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla masa tuta ya bashi, sannan ya zauna gaban sa ya bashi rawani, yayi masa rawani da bakin rawani wanda ya sako masa wannan rawani tsakanin kafaɗun sa daga kura gaba kura gaba, sannan ya ce masa to ku tafi ku yaki wajen daukar da kalimar Allah, ku yaki duk wanda ya kafirta da Allah madaukakin sarki, kada ku yi gululi, kada ku yi yaudara, kada ku yi musla, ma'ana ku aibanta kafirai ta hanyar gugunce musu gabbai, sannan ga aka kashe yawo. Wannan shine alƙawalin da Allah ya yi zuwa gare ku, kuma shine sirar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi ya yi masa wasiƙin cewa idan ya zo ya auri wato ɗaya daga cikin matan manyan su, wato matar shugaban su, ya zo kuma ya tafi wajen wannan yakin na Daumatul Jandal ya samu nasara, Allah ya buɗa musu wannan garin, kuma ya auri wannan matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aura, wato ta maduru ya shugaban su Asbahu ibn Sa'labata ibn Damdam al-Kalbi, inda ita ce ta haihan masa shahararren sannan nasa Aba Salama, kana jin Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf kamar yadda muka ce attajiri ne, babban dan kasuwa ne, wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a da kasuwancinsa. Abdurrahman bin Auf yake cewa laqad ra'aytuni law rafa'tu hajaran la wa kan la rajawtu an usiba dhahaba, ko duki in tsaga ina fatar in samu dinare a ciki ne ko azuma, saboda addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa. Yana sana'a ta tsakanin Hijaz da Sham da Madina, yana saye da saisuwa, yana saye da dawaki, yana saye da kananan bisashe da manyan bisashe irin raƙumma, yana harkar noma, kowane bangare na kasuwanci Abdurrahman bin Auf yana bugawa. Akwai sakta wato suka zo wajen wani yaƙi ya samu ganima daga wannan Nadir dinari 40,000, wanda idan za ka canza su dinari 40,000, dinari 20 su ne miliyan 2 yanzu,
kaga dinari 40,000 an ce ma duk dinari 20 ɗai fa to a kusan miliyan ko sai da miliyan to ka duba kaga dinari 40,000 da biliyoyi na ba ko miliyoyi ba biliyoyin kuɗi ne ya kama harkar sana'a dai da su yana sayo dabbobi irin shanu irin raƙumma da dawaki an ce akwai sarta yaddar mai doki 1,000 raƙumi 1,000 tunkiya da akuya 10,000 yana sana'a da suwa sannan ga ainihin gonaki da yake noma noman dabino ne da inabi da sauran abubuwan da ake noma a wannan ƙasa tasu ko ɗaya raƙumman da ke mai ban ruwa kusan raƙumi fiye da 20 wanda ke masa ban ruwa kuma wannan dukiyar da Allah ya albarkace shi da ita kuma Allah ya ba shi dama yana ainihin taimakon addinin musulunci da wannan dukiyar tashi saboda akwai ranar da yake ba da kyautar dinari 1,000 ɗaya rana wanda lokacin shi ne rabin dukiyar ce dinari ko 1,000 sun kai kusan biliyan 20 haka ya kama ainihin fitar da su kuma dukiyarsa na ƙaruwa yana ƙara baiwa sabanin masu dukiya na lokaci na zamani wanda su dukiyar suna karuwa suna ƙara jin son abin ana ƙara dunkule hannu to sabanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf sabda shi na da 4,000 shina iya kyautar 10,000 ko 2,000 rabin dukiya da yake basuwa to na haka da ya samu 40,000 shine yake kyauta yana samu yana ƙara samu yana ƙara kyauta dan ya san kyauta ke ƙara kawo alheri akwai sadda ya fara kyautar doki 5,000 doki ko 1,000 na gare sai 1,000 na ya fara 500 sannan ya bada taguwa kusan 1,500 wajen ɗaukar da kalimar Allah wajen taimakawa wani yaƙi guda daga cikin yaƙokin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wajen ƴanta bayi akwai sadda rana guda ƴanta bawa kusan wato bawa 30 akwai wani lokaci da ya ji wani wa'azi da sayyida Aisha radiyallahu anha ta yi to cikin wa'azin take cewa ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka'anni bi Abdurrahman ibn Auf wato kamar dai gani nan ina ganin Abdurrahman ibn Auf yana bisa sirati ya karkata da shi can yana bisa sirati yace yayi daidai ya karkace yayi daidai ya karkace zaccen da ya kai ya kida da sirati to sai da Aisha da tabba Abdurrahman bin Auf wannan labari a lokacin Abdurrahman bin Auf ya yi odar wasu kaya na abinci waɗanda raƙumi 500 sun ka ɗauko waɗannan kayan ko kuma 700 suna isowa gaba ɗaya ce dukkaninsu ya ba shi su fi sabilillah kuma bayan rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf ya kasance ya ɗau nauyin iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke ba su abincin da suke ci matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tara akwai sabbe sai da wasu kaya ne kusan dinari 40,000 biliyoyi na kuɗi ya kakkasa su ya ce duk aba matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da an kai ma'an sayyida Aisha na ta kaso take faɗa ma Abdurrahman bin Auf tace Annabi sallallahu alaihi wasallama naji yana cewa la yahnu alaykunna ba'di illa as-salihun ba wanda zai tausaya muku in ba masu hankuri ba sakallahu bin Auf salfa bil janna Allah ya shayar da Abdurrahman bin Auf da salfa bil na aljanna wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa Abdurrahman bin Auf wannan shi yasa Abdurrahman bin Auf ya ƙara kaimi wajen ba da gudunmuwa wajen iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallama dan shi kahin ma rasuwa tai yace ga wata gona nan ya ware ta iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ta wadda da aka sai da gona an san shi ta kusan wato dinari 400,000 kaga ba ka san iya ka tiliyoyin ba kusan tiliyoyi za ka ci sannan ya ba da doki 1,000 da kuma dinari 50,000 fi sabilillahi waccan gona ce wadda an kai wa wannan kima 400,000 sannan ya bada doki dubu sannan da kudin kasa dinari dubu 50 yace duka wasiya ce ga iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam matansa sannan baya ga haka duk cikin dukiyarsa ka hanyar so yake wasiya yace yayi wasiyaci ga duk wanda ya saura daga cikin ahlul badr kowa a bashi dinari duk wanda ya saura an ce lokacin mutum 100 sun kai saura daga cikin ahlul badr yace to kowannen su a bashi dinari 100 cikin waɗanda suka zo badar mutum 313 ko 114 kowannen su kuma sai dai an ce wannan dukiyar to saboda haka Abdurrahman bin Auf yana da manaƙib baya ga waɗannan manaƙib na ainihin kyauta da yawan alkhairi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yabe shi a wata rana yake cewa Abdurrahman bin Auf aminun fis samai wa aminun fil ard Abdurrahman bin Auf amintacce ne a sama kuma amintacce ne a ƙasa akwai wani lokaci da yake yana yayi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wato wani sharafi ya samu Abdurrahman bin Auf na jagorancin sallah kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bi shi sallah Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan tafiya sai wata ruwa ta gitta masa yadda ya dawo kafin ya dawo lokacin sallah ya matsi su kwarai sai suka tafi sallah Abdurrahman bin Auf a lokacin shi yayi limanci Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da ya zo sai raka'a guda ya sallaci wannan raka'a tare da suwa to bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cika sallah sai ya sallame sai ya ce asabtu kun yi daidai da kun kai sallah kun kaga lokaci yayi ko kuma ahsantu kun kyauta to wannan wani sharafi ne wanda ba kowa daga cikin sahabbai ya same shi ba in ba Abdurrahman bin Auf haka kuma akwai wani lokaci da wani abu ya faru tsakanin Abdurrahman bin Auf da Khalid ibn al-Walid wato Abdurrahman bin Auf da Khalid ibn al-Walid suka yi wato jayayya tsakaninsu to shine wani abu ya shiga tsakaninsu na faɗa shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da'uli ashabi ku bar taba mini sahabbaina au kusai hali fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaban lam yudrik mudda ahadihim wala nasifahu yace wallahi ku bar taba mini sahabbaina da a ce ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin girman dukin uhudu na zinariya ba zai cimma ko mudun ɗayansu kai ko rabin mudu ba zai samu na lada ko girman dukin uhudu kacciyar na zinariya to ladar da za ka samu ba za ta kai yawan sahabi ya ɗauki mudu guda ko rabin mudu shi sadakar shi ba sahabi ya ɗauki mudu guda na hatsi ko na masara shi sadakar shi kai kuma ka ɗauki girman dukin uhudu na zinariya kai sadakar da ta to wannan zinariya ta ga komai yawan da bata kai kimar mudu guda ko rabin mudu a wurin Allah ba to saboda haka sahabbai sun yi gaba ba za a yi cin musu ba Sayyidina Umar bin Khattab ya shaidi Abdurrahman bin Auf da cewa lalle yana cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da su kan yarsu wannan shi yasa Umar bin Al-Khattab wato yasa Abdurrahman bin Auf yana cikin ahlus shura mutanen nan guda shidda ahlus shura Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya rasu wato shekara ta 32 ga hijira a cikin garin Madina ko kuma ta 33 inda Sayyidina Usman bin Affan ko kuma Zubair bin Al-Awwam yayi masa sallah an turbude shi a makabartar Baqi'a yana dan shekara 75 inda ya baro dukiya mai bindin yawa ya baro zinariya wanda sai da an kasa ga kari ana tsaron wannan zinariya hannu mutane suka yi kanta saboda kimanta da yawa radiyallahu ta'ala anhu to sannan ya ce wa Talha sa'annan Talha shi ma shina cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar Talha ibn Ubaydillah wato Talha dan Ubaydillah bin Uthman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'id ibn Sa'id ibn Murrah ibn Ka'b bin Lu'ay shina cikin Quraishawa Abu Muhammad at-Taymi yana ɗaya daga cikin al-asharatu al-mubashsharuna bil janna kuma shi na dai daga cikin mutane takwas da suka musulunta farkon musulunci kahin a shiga darul arqam bin abil arqam sannan shi na cikin mutane shidda ahlus shura waɗanda wato sayyidina Umar ya sanya su a cikin shura waɗanda za su yi shawara waɗanda za a sanya hadisa kuma yana cikin waɗanda sayyidina Umar ya shaida cewa ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasul ya yarda da su yana cikin waɗanda suka yarda da su yana ɗaya daga cikin mutane biyar waɗanda suka musulunta daga cikin shugabannin sahabbai da hannun sayyidina Abu Bakar Siddiq wanda cikin su akwai sayyidina Uthman akwai Abdurrahman bin Auf akwai Zubair bin Al-Awwam akwai Sa'd bin Abi Waqqas ana ce masa da shi da sayyidina Abu Bakar Al-Qarinan saboda a farkon musulunci akwai wani kahiri da ake cewa Nawfal bin Khuwaylid to ya azabtar da su tare da sayyidina Abu Bakar cikin wato azabar da yake musu sai daure su da yake a suju ya haɗe da sayyidina Abu Bakar da Talha bin Ubaydillah sai daure su tare da yake mura ya yi ta yi musu azaba Talha bin Ubaydillah saboda yawan alkhairin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna Talha bin Khair saboda karinci da baiwa wani lokaci kuma annabi ya kira shi Talha bin Jud wani lokaci da baiwa ta kai baiwa yake masa dalhatul fayya dalhatul fayya duk wani yaki da ake zuwa to ya halarci wannan yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in ba yakin badar ba shi dai abba ya zuwa ko shi a wannan lokaci ya tafi wajen masa hidima a ƙasar Sham sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasa masa naka kaso na yakin badar duk da bai zo ba a yakin Uhud ya nuna bajinta kuma an jarabce shi a yakin nan na Uhud jarabta mai kyau har ma aka ji masa ga hannunsa wanda ya bada kariya da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutum 12 wanda sun karba Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya a cikin yakin Badar wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Uhud da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wani rami a cikin yakin Uhud wanda kahirai suka jina aka ji masa ciwo ga kundukin sa da goshinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ban Talha bin Ubaydillah ya tata Talha bin Ubaydillah ya duka annabi sallallahu alaihi wasallam taka bai ne ya samu hutuwa daga cikin wannan rami annabi sallallahu alaihi wasallam yana taka ban nan yace aujaba Talha yau Talha yayi abinda ya cancanci shiga aljanna a yakin jama'a Allah ya masa cikawa wato shekara ainihin ta goma ai goma ga jumadal akhira wato shekara ta 36 ga hijira a lokacin yana dan shekara 64 a cikin yakin Uhud kariyar da ya fa Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin yakin Uhud an samu tarwatsewa sahabbai sun wace aka bar annabi sallallahu alaihi wa sallama to akwai wasu mutum 12 cikin daga cikin su akwai lansawo da muhajirin to Talha bin Ubaydillah yana cikin waɗannan mutum 12 waɗanda sun tsaya suna ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya sai ga 12 sun koma juyowa sun shirko sun yi cikin su kariya ya fito su ko su 12 to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiwaya ya ce wa zai tunkara wa'ancan kahirrai Talha ya ce ana ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Talha kama anta da kan ta kai Talha sai wani daga cikin lansaru ya ce ana ya rasulallah ya ce to dai wannan daga cikin lansaru din yadda ya yi ta yaki har an ga kashe shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma wayawa ce wa zai koma tunkara su Talha ya ce ana ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kan ta kai Talha wani lantarki cikin lantarki ya ce shi zai tsaya annabi ya ce ne shi ma haka dai aka yi sani sai da an haka shi mutanen nan goma saura mutum biyu kawai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Talha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai tinkari Talha ya ce ana ya rasulullah shi ma Talha ya ce shi ma ya ce kai ya karsu aka buge masa hannu wannan hannun da yake kariya da shi aka sare masa farautan wannan hannun to da aka fare wannan hannun nasa sai ya ce hash hash to shi ne sai Allah ya faɗa cewa inda ka ke bismillah da mala'iku za su faɗa ka mutane suna kallo to wannan lokacin sai Allah ya maida kafa dai gaba ɗaya sun ka waki Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talha ibn Ubaydillah duk wanda ke son ya ga da shahidi yana tafiya ne daga dukkan kafa to shi kalli Talha ibn Ubaydillah Annabi sallallahu alaihi wasallama wato Talha yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gane ni da Annabi ya gane ni in ji Talha sai ya ce salafi fi dunya wal akhirah ga rigayina nan a duniya da lahira Talha yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi suna a yakin Uhud yake ce min al-hatul khayr a yakin zabul usayra yake min al-hatul fayyab sannan rana hunain yace min al-hatul jawd sannan yace man ahabba an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila al-hat duk wanda ke son ya ga shahidi yana da iya tsaka muskar kasa to ya kalli al-hat Talhatu bin Ubaydillah an yi mai miki a yakin Uhud an jiji mai jimuwa da yawa Aisha radiyallahu anha take cewa qala Abu Bakr sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu shike cewa lokacin da mutane suka juya ranar Uhud suka maro Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakr yace kuntu awwala man ja'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ni akhbarukum wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam qala faj'altu anzuru ila rajulin bayna yadayhi sai na kama kallon wani mutunna a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yaqatilu anhu wa yahni wani wani mutunna a gaban Annabi yana yaki yana ba Annabi kariya faj'altu aqulu kun aba Talha sai ni shiga ina cewa zamo Abu Talha kun Talha fidaka abi ummi zamo Talha fidaka abi ummi marratayn yace bayan Talha kuma sai na ga wani mutum bayana ka annahu da'i kamar sunu yana da sauri walam an shab an adrakani ban dade sai naga ya ce min fa iza Abu Ubaida ta ibn al-Jarrah sai naga Abu Ubaida ne ibn al-Jarrah yace muka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da muka zo sai muka isko alha ya faɗi ya faɗi kasa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen bashi kariya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dunakum haka fa kada ku tsala ku kama dan uwanku ga can ya kenta ci shiga aljanna a daidai wannan lokaci an je ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da kibiya da goshi da kunduƙuci ne duk kiriya sun laki guda ta laki ga goshi guda ta laki mai ga kunduƙuci sayyidina Abu Hurairah sayyidina Abu Bakar yace nadda in kama kiriyar wanda ga goshi ne don in cire ne Abu Ubaida yace na gama kada Allah ya Abu Bakar illa tarakta don Allah ka bari ni cire shi sayyidina Abu Bakar yace sai na bar shi Abu Ubaida ya tsaba ki ne kiriya ta laki ya tsaba ki ne kama kiriyar da aka goshi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta jujjuyata yana ta sa haihi ne yana karkato da kibiyar don sai ka tafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire ne kibiyar nan sannan ya sa waki ne ya cire wata fallake da kullu hukumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Talha amma a wannan lokaci ya yi miya bude jimuwa kira Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Talha ba ka san iyakan miki hiyar da shi ba wanda aka gare shi ba kuma yake wa kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ashadda min kuma annabin Allah alaihi salam ya yi Talha kai a lokacin yace wa ar asaba al-hatafa bi da'atu wa talasuna yace kai miki hiyar da 30 an ta wa Talha baina ta'natin wa darbatin wa ramyati tsakanin suka da buku suka da mashi da bugu da takobi da halbi da kirya fiye da 30 an kawo Talha bin Ubaydillah wajen kariya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sarahu an yanzur ila rajulin yamshi ala al-ard qad qada mahbahu falyanzur ila Talha duk wanda ke son shi kalli mutumin da qad qada mahbahu shi ya kariya biya bukata ya zama shahidi to shi kalli Talha bin Ubaydillah a wata riwaya kuma yake cewa Talha wato Ali ranar yakin Jamal yake cewa sami'tu min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da Ali yace na jiyo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Talha yafdu bayni jara ya fi aljanna talha da zubayr maqabtana na cikin aljanna to a wani lokaci talha ya sai wata rijiya a wata cikin wani yaki wanda rijiya ana sai sanma wato musulmi ruwanta ya sai wani rijiya sannan ya yanka rakumi a wani yaki da an gazo ya ciyar da mutane mutane suna bukatar abinci a wannan lokaci ya sai musu rijiya kuma ya sai rakumi ya yanki rakumi ya yanki ya dafa musu nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai anta balhatul fayya ka wuce dawa yanzu ka zama fayya kai ambaliya ne wajen baiwa da karinci wani lokaci waton Talha yana da wuraren da ake masa kasuwanci da gidajen haya da gonaki wanda ake ɗaukar haya da yawa wani lokaci aka kawo masa dukiya kusan 700,000 na dinari biliyoyin kuɗi masu yawa da aka kawo masu ai a daren nan ya kasa kwana yana ta jirgi yana ta birkiɗa da shi ne matar ta ce mishi lahiya ta ce na ga cikin daren ya gaba ɗayo a buɗe kake ya ce to ni a tsammanin mutum da ubangiji ne ya kwana alhali wata dukiya tana cikin gida ne ya za ka yi da wata dukiya sai ta ba shawara ta ce to kamar ka samu su ƴan uwanka da abokan arziki ka rarraba musu dukiya ya ce da safiya ta yi sai sa aka kawo tire da kwanna aka kama ɗiba dukiyar nan ana raba ya ce ma matan da tashi wallahi ke yi min alkhairi ya ce innaki muwaffaqatu bintu muwaffaqi ya ce ce lalle muwaffaqa kike wato abin da ta suwa kike kuma yau da ta ce saboda ummu kulfi ya ce ya sayar na wasar siddiq da haka da ba shi wannan shawara sai ya samu damar yin kwana lafiya da haka da sahiya ta waye ta kawo sai ruwa da na kama kasa dukiyar nan yana a kai mu muhajiri da a kai mu lansaro a kai mu muhajiri na kai mu lansaro da ya kama raba dukiyar nan ya kama raba ta 700,000 sai da ta kai ta ce mai shi wai ni za ka wuri mu na yashi da ta ga abu ya kusan kare ya ce to dauki sauran ce ta bibi sauran abin da ya yi birhami dubu ba ha dinari ba birhami dubu ya zaura cikin dinari dubu ɗari ba birhami dubu ni ya zai gaba ɗai inda ba ta yi magana ba ko wani titi za a rabuwa idan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ban zai nuna wannan suna dalhatul jawad dalhatul fayyad dalhatul khair saboda yawan alkhairi da kyauta akwai wani dan uwa ne na ƙauyen Balarabe na ƙauye ya taho ya kawo mai ce na taho ina roƙo ka ba ni wani alkhairi duk zumuncin da a tsakanin mu ya ce kai ba wanda ya taɓa roƙo na saboda zumuncin da a tsakanin mu ba kai ba ya ce to ina da wata gona Usman sai na Usman bin Affan ya saye ta 300,000 na dinari ban bar mai ba yanzu ta gonan na ba kai ka in kana so ba sai ka sai san mu sai na Usman ya ta ni da ma kai mai ya saye ya ba ka kai yace a bani kudin yace dai an ba ka Allah aka ba shi ba wannan yana nuna kyauta da alkhairi sirna na Talha daga cikin alkhairai ne ya kunshi wasu mutane goma daga cikin waɗanda aka kama na yakin Badar da dukiya ta shi sai da Aisha da Ummu wato Ummu Isha duk biyane ne biyan ta guda biyu Aisha da Ummu Isha suna cewa an raunata babanmu ranar Uhud miki ba san iya wajen 24 sun kalisa suka ce wasu ga kai wasu ga jiki aka shanye mai farauta ne suka shanye saboda tsarin da an kai mai da farauta a lokacin yana faduwa yana tashi yana ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk tsarin da an kai mai kariya ce ga asari annabi sallallahu alaihi wasallam da an saro za a tsari annabi sai ya kara hannu ko ya kara bai ko ya kare ciki saboda yaga an ji manzon sallallahu alaihi wasallam an kare ne auren da ba an halbai da kiriya ga shi an halbai da gaskiya a daidai wannan lokacin yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ibnu uyayna ya ruwaito yace wata rana shiga wajen Talha yana cikin yanayi yana cikin damuwa nace mishi ne ke damun ka ko wani abu ya shafe ka game da iyalanka yace a ai iyali na wallahi lahi ya law ni'ma halilatu ni'ma anti sai dai yace wata dukiya ce ta shafe ka yace ni karamun kar dukiya kiya ka karaba ba ta maganin dukiya kawai karaba ta yace to kira wani mutane na gaba da yana gaba musu dan tunda can daban wata dukiya ce ta kuma ta ce ni tambayi mai gadin dukiya mai kula da ita nawa na ya raba ta ce ya raba arba'u ne ake alfin dubu ɗari uku don ci waɗancan dubu ɗari bakwai saboda yana da wuraren da ake masa haya da gidaje da gonaki akwai sarda ake kawo mai dinari dubu goma ko fiye da hakan ga gonakin da aka reda saboda haka duk ɗan uwa ne bai bar kowa cikin talauci ba yana ta ba su alkhairi kuma yana aika masa da Aisha ko shekara ta aika masa dubu goma ko shekara dinari dubu goma ta aika mata to bayan rasuwa dai wato sai nan awa yake tambaya kam taraka Abu Muhammad min al-Ayn aba kudi nawa ya baro an kace taraka alfai alfi dirhami dirhamin da ya baro dubu biyu wani akai alfi dirhami da dubu ɗari na dirhami sannan zinariya ni akai alfi dinari ya baro dubu ɗari ko miliyan biyu zan jago ni akai alfi dirhami dubu ɗari sannan awa yake ta asha hamidan sakhiyan sharifa yace wallahi ya rayu mai baiwa mai alkhairi wa qutila fakina an kashe shi kuma yana an yi rashi ba an yi babban rashi rahimahullah wa jazahu Allah an al-islam wal muslimin khaira to sannan baya ga dalhatul fayyar sannan al-imam al-iraqi yace wa sa'ad sannan sa'ad ibn abi waqqas shi ma yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana cikin as-sabiquna al-awwaluna yana ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar da yakin hudaybiyya kuma yana ɗaya daga cikin mutane shidda ahlu shura waɗanda sayyidina umar ya sa su yi shawara wane ne daga cikin su wanda zai zama khalifa musulmi duk wani yaki da ake halarta ya halarci yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo yakin badar ya zo yakin uhud ya zo khandaq da bai'atu ridwan da sauran yaki yaki ya musulunta sun shina dan shekara 17 dan shi ya kasance cikin asfali kun al-awwaluna yace wala qad makastu sab'ata ayyamin wa inni la sulu al-islam yace na zauna watan kwana bakwai ni ina sulhun musulunci ma'ana kamar ya zama shi an na uku ga musulunta ya kasance shina cikin jagororin yaki komanda na yakin musulmi a Kadisiya yakin nan shahararre na Kadisiya kuma shi ya buɗa wato alƙaryo da yawa daga cikin alƙaryoyi daga cikin wato na Kisra a Faris shi a farkon wanda ya fara zubar da jini a musulunci shi ne awwalu marra ma da samun fi sabilillah shi a farkon wanda ya fara halba kiriya wajen daukar da kalmar Allah wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai irmi fidaka abi wa ummi hal kai halbi wato uwa ga da uba na su kasance fansa gare ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ci abin ta kai lokacin da yake ba shi kariya shine imamu zahabi yake cewa huwa al-amiru abu ishaqa sa'ad ibn abi waqqas wato ibn malik ibn uhayd al-qurashi al-sufi yana da zumunci da annabi sallallahu alaihi wa sallam dan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa haza khali falyuri nimruun khala ni dai ga kawo da kun gani to mutun shi gwara nan shi kawo daga cikin ma'ati waɗanda ake ruwaitowa na Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa a wani lokaci wato lokacin da wato mahaifiyar Sa'd ibn Abi Waqqas ta je musulunta bata so ya musulunta ba shine tayi rantsuwa tace wallahi ba ta koma cin abinci ba ta koma shan abinci sai ya kaya tace ta kira shi tace mai ba ta koma cin abinci ba ta koma shan abinci in ba ka yarda yayi ba tace ai naji kana faɗi kace Allah ya maka wasici da mahaifanka ka kyautata musu ko to ni uwarka nake na ba ka umarni ka bar musulunci Sa'd ibn Abi Waqqas ne tsamp ya kika harka ta zauna kwana daya kwana biyu kwana uku ta wahala iyakar wahala wani ɗa daga cikin tiyanta ana ce mai Umara ya tashi ya ɗauko ruwa ya fata ce ma mace ce mai taba zuni a daidai wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya to in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma ci biyar da sun kai wai ka kayar ka da in kamar musulunci ka kai da kai musu da'a amma dai sahibu ma fi dunya ma'rufa amma dai zaman ta kewa ta duniya ne zaman ta kewa alkhairi su amma dai kakkan ka kayar ka to a wannan lokaci ne Sa'd bin Abi Waqqas yace ya zo dan mahaifiya ta yace mama ke san Allah na rance da Allah ko rayuwa da ni gani a kama zai daya bayan daya don sai in bar addini na wallahi ba zan bar addini kana musulunci ba in ke ga dama ki ci abinci in ke ga dama ka ci amma dai musulunci ba kan bar shi ba wannan musulunci daya kai ka faɗa wa haifiyar ka haka na ga dole ta takkabe tabbar wannan Sa'd bin Abi Waqqas yana da mawaqif masu yawa waɗanda ke nuna jarumta da taimakon addini daga ciki akwai abin da sai da Aisha radiyallahu anha an hatar ruwaito ta ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina da ya kwana ba to wani lokaci cikin dare sai ya ce kai inda ma za a samu wani mutumi kirki ya taho ya je gadi na aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bai rufe baki ne sai ɗaya ga Sa'd bin Abi Waqqas sai da Aisha tace suna cikin magana sai dai sun kaji motsin makami kusa ga dakin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haza wane ne sai ya ce Sa'd bin Abi Waqqas ni ne Sa'd bin Abi Waqqas manzo Allah sai ya ce ma ja'a ajaka likawo ka yace wa qa'ati nafsi khawfi yace tsoro ya afku a cikin rayuwa ta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne tuho ina gane sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah shi maka albarka sai ya kwanta ya kwana ne lahi Allah Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kwanta ya samu kwana har da minshi daga cikin jarumtar Sa'd bin Abi Waqqas ya kasance yana cewa inni la awwalul arabi ramad sahmin fi sabilillah ni a farkon balarabin da ya fara halba shirya wata ɗaukar da kalimar Allah ya ce ko mun kai saboda jarumta mun kai lokacin da muna tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yaƙi ba mu da abinci in ba san sami itace ba kunnuwa itace za mu samu ɗaya ruwa muna ci saboda yanwa babu abinci amma muna tafiya wajen yaƙi ya ce hatta kai ga ɗayan mu zai kama irin turusun da tumaki ke yi ko awaki irin kashin awaki haka nan mutum ka ta kashi saboda cin haji ci saboda bushewa Sa'd bin Abi Waqqas shi ma yana cikin wanda ya nuna bajinta sai a yakin Uhud yace ya kai ya ba da kariya wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da Talha kare sun ka ba da wannan kariya Sa'd da Talha wancan hadisin da muka karanta yace sun ba da kariya sun yi ashaddul kitai Sa'd ya kasance shi na cikin ƙwararru na mahalba kibiya a cikin larabawa dan shi sayyidina ali yake cewa ma jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abawaihi li ahadin ghayra sa'd bin malik yace babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce ma fidaka abi wa ummi in ba sa'd bin malik ba fa innahu ja'ala lahu ja'ala yaqulu lahu yawma ufrin irmi fidaka abi wa ummi ka halba kibiya uwa ta da uba na su kasance fansa gare ka wannan yana nuna wato ainihin matsayin sa'd bin abi wa ka da kuma kwarewa kai da daraja kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sa'd bin abi wa ka yana cikin waɗanda suka tsabbace ba su shiga cikin hitina ba su tsoma hannayensu ba lokacin da aka kama yaƙe yaƙe nan na fitina tsakanin sahabbai to sa'ad bai yi musharaka ba in abokai ne suka to suna cewa ya sa'ad ala ta shari kuma ana bin tsakani sa'ad ba za ka yi musharaka da mu wajen yaƙi ba sai ya ce la hatta ta'tuni bi sayfin lahu aynani wara wa lisani sai in kun kawo min takobi mai idanu da harshe wanda ke cewa haza mu'minun wa haza kafir in kun kawo min takobi mai idanuwa mai halshi mai baki wanda ke cewa wanga mu'mini na wanga kafiri na wannan sai in san wanda zai yaka amma dai wannan shiga wannan yaki ba wani lokaci banai wato Amir bin Sa'd ya zo wajen sa wanda ya cinkai yana bisa ajin hawa wanda ya cinkai sai ya ce a'udhu billahi min sharri hadha ar-raqib ina neman tsarin Allah daga sharrin wannan mahayin da ya zo ko da ya zo sa'ad yana wajen raƙun mali wajen ciwo shi ne ake cewa ana zalka fi iblika wa ghanamika wa tarakta an-nasa yatanaza'una al-mulka bainahum yace ya zaka tubo wajen raƙun manka da bisashenka ka bar mutane suna ta ana ta jayayyar mulki sai sa'ad ya fuje kirji ne yace uskut in shu ya buji kirjin bane ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya hakika Allah yana son bawa mai tsoron Allah mai wadatar zuci kuma al-khafiyya wanda yayyan kudi zuwa ga ibada wanda ya shagaltu da al'amuran kai ne yake ta batun bai bidan wani matsayi ko wani mulki ko wata daraja ko wata shuhura shine al-khafiyya mai boyen kai ne bai neman wani mulki ko wani matsayi shi kawai al'amarin kai ne shi yadda ne shi dan haka shi babu wani da wani jayayyar mulki Imam Zahabi ya ce lokacin da wato ajalin Sa'd bin Abi Waqqas ya halarta da mai Mus'ab bin Sa'd yake ce mai yana da kawo ne yana rungume da shi Mus'ab sai kama kuka sai baban nashi dago kai ne kalle shi yace dana me kake wa kuka yace yanayin da kake ciki ne kawo kuka yace wallahi ka kai kuka fa inna Allah la yu'adhibu abada Allah Allah yace hakika Allah ba zai zama bai zai nan azaba abada ba inni min ahli janna ni fa da janna ni ba yana cikin al-washarin min janna ya rasu shekara ta 55 ga hijira a gidansa na aqiq yayi wasiyi da cewa in yar rasu a turbuda shi cikin tufahin da yayi yaki da su a yakin bana yace na haɗu da mushrikai a cikin waɗannan tufahi na ɓoye su domin wakarana dan haka ga tufahin nan a yi mallaka wurin su a lokacin yana ɗan shekara 78 an turbuda shi a baki'a shi a akhirul asharatil mubashirin bil janna mota shi an na ƙarshen al-asharatil mubashirin bil janna da rasuwa radiyallahu anhum wa arzahum ajma'in وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وجمعنا بهم في دار كرامته بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك